sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci a 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ba sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau Litini 27 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Tusile da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. Bayan labaran duniya za ku ji cewa wani tashin hankalin da ya barke a arewacin Ghana mai nasaba da takaddamar masarauta yayi sanadin kone-konen gidaje da kuma rasa rai.
Ana tunawa gidaje wuta wasu matasa kimanin su 20 wasu su rike da bindiga samfalin AK-47 saura rike da kananan bindigogi.
Yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan hukuncin kisa da wata kotu ta yanke ma Maryam Sanda wadda ta kashe mijinta bara. Kamar kullun lamar da za a kira ita ce alamar tarawa BCP2BCP2BR2655. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump yayi wa China taimaka mata kan yadda za ta shawo kan cutar nan mai saurin kisa ta coronavirus wacce ta halaka mutum 81. A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa a yau Litinin, Trump ya ce muna tuntubar juna da China kan wannan kwayar cuta. Yana mai cewa mun yi wa shugaba Xi Jinping tayin duk wani taimako da suke bukata domin muna da fitattun kwararru. A yau Litinin din har ila yau, Prime Minister China Li Keqiang ya kai ziyara Wuhan, birnin da cutar ta barke, inda ya gana da jami'an kiwon lafiya da kuma duba irin matakan da ake dauka wajen dakile yaduwar cutar. Li Bing shine commissioner lafiya a kasar ta China.
This disease is a new kind of disease. Our knowledge of it is limited. We are not clear about the evolution of the disease.
Ya ce wannan cuta sabuwa ce a gare mu. Ba mu da cikakken bayani game da ita har ya zuwa yanzu. An ci gaba da yanayi na juyayi yayin da masu sha'awar wasanni a fadin duniya suka rasa irin kalaman da za su furta dangane da mutuwar shahararren tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant wace ta zo wa mutane a yanayi na bazata. Bryant da ƴarsa ƴar shekaru 13 da haihuwa suna cikin mutum 9 da suka mutu jiya Lahadi a hadarin jirgi mai saukar ungulu a wajen birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce suna kan hanyar su ne ta zuwa kallon wata gasar kwallon kwando da aka shirya wa matasa. Bryant ya saba amfani da karamin jirgi mai saukar ungulu zuwa wurin kallon wasa daga gidansa na Los Angeles don ya kaucewa cinkoson motoci a cikin birnin. A yau Litinin, lauyoyin shugaban Amurka Donald Trump sun ci gaba da kare shi a sauraron basi shirin tsige shi da ake yi a majalisar dattawa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da mafi akasarin 'yan jam'iyyar Republican a majalisar ke neman martani da za su mayar wa tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na kasar John Bolton. Bolton ya yi zargin cewa Trump ya fada mai yana so ya rike kudaden tallafin kayan soji da aka ware wa Ukraine har sai Ukraine din ta kaddamar da bincike kan abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat. Ya yi ikirarin hakan ne a wani littafi da yake shirin fitarwa mai taken The Room Where It Happened. Daya daga cikin yan ganuka shenin Trump, Lindsey Graham, ya fada wa manema labarai cewa zai goyi bayan majalisar ta yi nazarin littafin na Bolton domin a ga ko akwai wata hujja da za a kara akan shari'ar. A yau Litinin ne wani jirgin saman sojin Amurka da ke taimakawa dakaru wajen sadarwa da tattara bayanan sirri a fagen daga yayi hatsari a shiyar da ke karkashin ikon mayakan Taliban a Afghanistan. shugaban dakarun sojin saman Amurka General David Goldfein ya ce jirgin kirar E-11A ne yana kuma dauke da na'urorin sadarwa a filin daga wato BACN. Goldfein, wanda ya bayyana hakan a wani taro a birnin Washington, ya ce ba zai iya faɗaɗa bayanansa ba. Sai dai daga bisani mai magana da yawun dakarun sojin Amurka da ke Afghanistan ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa babu wata alama da ta nuna ko abokan gaba ne suka harbo jirgin.
Aisha Tafsila ka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a wani rikicin sarauta an yi ta kone-konen gidaje har da rasa rai a garin Fatinga da ke arewacin Ghana. Ga wakilinmu a birnin Accra na kasar Ghana din Redwan Abbas da cikakken rahoton.
DSP Tanko ya ce ana ci gaba da bincike gadan-gadan, sa'an nan ya yi kira ga mazauna yankin wadda duk da wani labari da zai bayar ya tuntuɓi jami'an tsaro da ke sintiri a garin. DSP Yusuf Tanko ya ce
at about 8 a.m. whilst police patrols were ongoing at Fatinga in the Gushegu district, information came through that some houses had been put.
Da misalin karfe 8 na safi, yayin da ɗan sanda ke ci gaba da sintiri cikin garin Fatinga a gundumar Gushegu, labari ya iso cewa ana nan ana tunawa gidaje wuta. Cikin zafin nama sun ka garzaya wurin, inda suka yi gaba da gaba da wasu matasa kimanin su 20, wasu su riƙe da bindiga samfalin AK-47, saura riƙe da ƙananan bindigogi. Da ganin 'yan sandan zuwa, sai sun kafar musu da harbi. A Latinas, 'yan sandan sun mayar da martani an harbi mutum ɗaya har lahira, wani ɗaya kuma ya samu rauni, sa'an nan an kama uku kuma an ƙwato makamai guda biyar. An kai wanda ya samu rauni ɗin asibiti, inda ake duban lafiyarsa. Shi kuma wanda ya mutun an kai shi asibiti, yayin da ake rike da waɗanda aka kama ɗin don su taimaka a ci gaba da bincike. DSP Tanku ya ƙara da cewa
police and military presence will continue to be on the ground and will work to ensure that innocent persons are protected. Everything will be done to ensure
jami'an 'yan sanda da sojojin za su ci gaba da yin sintiri a garin, kuma za mu yi aiki don tabbatar da kare rayuwar mutane waɗanda ba su ci ba su sha ba. Za a yi duk abin da aka iya don tabbatar da rayuwa ta dawo yadda aka saba cikin unguwar da kuma kiwai. Duk wanda ke da wani labari game da wani harkokin da zai iya zama barazana ga zamantakewar jama'a, kar ya yi wata-wata, ya iso ya bayar da labari ga jami'an tsaro yadda za a ɗau matakan da sun ka dace. Bayan dai mutuwan wani ƙaramin sarkin Fatinga, aka samu rabuwan kawuna game da wadda zai gaji sarautar a shirye-shiryen makokin. Ɗaya ɓangaren ya ziyarci fadan sarkin, abinda ya harzuka ɗaya ɓangaren aka soma harbe-harbe da ya sanadin kasarar rai. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan da wannan rahoton. To kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma, yau din nan wata babbar kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke hukuncin kisa ma wata maryan sanda saboda samunta da laifin kashe mijinta Bilyaminu Haliru Bara. Da haka muna son a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan wannan shari'ar da kuma tasirin hukuncin kisa da aka yanke mata. Kafin nan a ɗan ji wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamar za mu fara ne daga Kaduna garin Gwamna. Waki kan layi.
To gaskiya ne ta almanci Garba, barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya.
Sannu Murtala.
To madalla ka almanci wannan shine adalci kuma mun ji dadin haka. Shi dama duk mutumin da yake dauke rai ba bisa kan shari'a da doka ba, to dama sakamakon sa kenan. Kuma haka zai kara ja, ba mun san mata suna da jarara da mutunci a gonmu, kuma haka zai kawo sauƙin yadda mata suke ma ɗaukan doka a hannu, musamman arewaci. Za a ga mata abu kaɗan sun ɗauki ko fetur ko asis ko ƴan uwansu mata ko mazaje kawai saboda wani son zuciyarsu, wani buƙatarsu. Muna fata kuma ƙungiyar mata, idan irin wannan matsala ya faru, mu ga sun fito a duniya sun nuna rashin goyon bayan macen da ta yi irin wannan kisa wa mijinta ko wani ɗanta ko wani nata ba kan ƙa'ida ba. Amma kaga ba sa yi shi abin da ya taɓa su, mata shi suka fito a duniya suna cara suna can su ma ba su haƙƙinsu. Wannan adalci ne kuma Ubangiji Allah ya tabbatar da shi, a tashi lafiya.
To Murtala, da fatan ƙungiyoyin mata suna jin ka za su ce kai ma ɗan gwagwarmayar maza kenan. To bari mu je mu Naija. Wake kan layi Amina.
Ibrahim yanki bula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, gare ka.
To masha Allah, lalle alhamdulillah wannan hukunci da aka zarce a yau, a dama abin da bilanci da musulmi, tsakanin musulmi da musulmi kenan. Domin saboda dukkan abubuwa wasu mazhu da muke fama da su yanzu haka, ba abin da ya kawo sanadin shi sai ainihin sake hukuncin Allah da Annabi. Kuma wannan hukuncin da suka yanke dan da ya kasance masu hannu da shuni, amma da kan da kane ba abin da za ka ji fa. Gaskiya. Amma da za a koma hukuncin Allah da Annabi, mutum in ya san ya kashe za a kashe shi, to wallahi mutum ko kaza ne, ba ma mutum dan wanci ba, ko kaza ne mutum zai shaku ya ce zai sha jinin shi. Abin da zan faɗa kenan akai.
To mun gode. Daga Naija bari mu je mu Baucin Yakubu. Ke kan layi a Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna jinka.
To lalle wannan shine gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah, kuma wannan hukunci yayi daidai. Sannan muna kira ga alƙalan Najeriya, duk wani wanda ya kashe wani da gangan, walau namiji ko mace, muna so da Allah a daure a rika masa irin wannan hukunci na kisa. Amma babu yadda za a yi mutum da hankalin sa ya kashe ɗan uwansa da gangan, to lalle wannan hukunci yayi daidai. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To har yanzu makale a Bauchin, wake kan layi a Bauchin har ila yau.
Assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba mai magana, Sama'ila Isawa Kafin Madaki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To Malam Sama'ila, muna jinka.
To alhamdulillah, wannan hukunci da kotu da ta yi daidai, domin rai ba abin wasa ba ne. To amma kuma muna buƙatar alƙalan da suke wannan hukuncin, domin shi wannan da wanda aka kashe shi nan ɗan wani ne a Najeriya. To muna buƙatar da Allah, idan ɗan talaka ma aka masa haka, hukumomin nan su rika duba alƙalan nan, domin hukunci yau ya taru ne akan ƴaƴan manya, ƴaƴan talaka ba damu da su. Don Allah da fatan in irin haka ya faru da ƴaƴan talaka, don Allah su ma a rika kula da su, ana musu hukunci yadda aka yi wa ɗan nan. Da fatan za ku tashi lafiya. Mai magana Sama'ila Sawa Kafin Madaki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Sama'ila. Daga Bauchi kuma bari mu je mu Kaduna garin Gwamna. Ke kalla ya Kaduna.
Ka almasi Garba, barka da yammaci.
Barka da warhaka mai rediyo.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Lalle na ci gari yau, muna jinka.
Ko da kasuwar kawo ne an rushe mana ita, muna mika jaje
kan kasuwanmu.
Allah ya kiyaye mu.
Amin.
To alhamdulillah, ka gane ko ka almasi? irin wannan hukunci da kotu take yankewa, inda a ce ana samu a yayyake irin wannan hukuncin duk wanda yanzu kwanaki a Kano irin matar da suka kashe mazajensu, ai kaga suna da yawa. To inda a ce ana duk matar da aka kai ta irin wannan kotun ana zanta mata da irin wannan hukuncin, wallahi dan an ce mace ma ta kashe mijinta ba za ta kashe ba. Kuma wannan hukunci da aka yanke yayi daidai, kuma muna kira ga gwamnatocin Najeriya ko kuma bangaren shari'a na Najeriya, kada a rika yanke hukunci dan mowa da dan bora. Idan an tabbatar da idan ka yi hukunci inda ka kashe mutum ba bisa ka'ida ba, to ya kamata kai ma fa a aika ka lahira da, domin idan aka yi haka shi ne adalci.
To Alhaji Musa,
kai ka almashi Alhaji Musa Garo, nagode.
Alhaji Musa, ya za a yi da mazan da kuma suka kashe matansu?
To damun ayyo, in namiji ya kashe mace ai shi ma aka kashe shi, amma dai yanzu ka san abin da ke faruwa, yanzu da mace ta ji mijinta zai kara aure, kawai sai ga ta dauki kwalba ko wuka ta kashe shi saboda sakamakon mugun kishi, wannan ba kishi bane, hauka ne. Dan haka indai ana irin wannan ka kashe a kashe ka, kamata ji ni to dan, to insha Allah za a samu ci gaba. Alhaji Musa Garo, ta ji lafiya.
Alhaji Musa, kafin ka gudu, baka ganin kamata yi a binciki wato yanayin da mutum ke ciki, musamman a kasashe irin wannan, idan aka samu wannan sai ka an kira kwararre a fannin kaza, kwararre a fannin wane ne hankalin dan adam waye da sauransu, a binciki kwakwalwar mutum da kuma wasu abubuwa da ya kamata a yi la'akari da su kafin a kai ga yanke hukunci na ƙarshe.
Malam Kalmasi, duk irin wannan abubuwan da ake kawo a ce wai masanin kwakwalwa ko masanin wane ne, duk wani haɗin baki ne, duk mutumin da ya zo ya kashe mutum ai an san mahaukaci na gaskiya, amma mutum kana tare da matar ka wacce ta kashe ka, ko kuma miji na tare da matar shi ya kashe matar shi, wai a tunanin cewa bai da hankali ne, wannan duk labari ne, kawai ana haɗa kai ne domin a cuci al'umma.
To Musa, mun gode, bari mu cilla can Jigawa kusa da garinku na da, wake kala a Jigawa.
Kana maganar dan iya taura gidan adani mai wanki bakin ruwan kofa, karamar hukumar taurar jihar Jigawa, Najeriya.
To malam dan iya, muna jin ka.
A hakikanin gaskiya wannan hukunci da aka yi an yi dai, sai da kuma irin wannan hukunci kamata a ce tunda aka yanke hukuncin to a gaggauta zartar mutu da hukuncin, saboda idan aka samu wani jinkiri to sai kaga an ga kowa an da daga kara, kuma daga karhe ma wannan matar ma ka ganta makota zo tana yawace a mutunta. Kuma sannan ina ba da shawarar cewa duk wani gidan kaso da aka kai irin waɗannan mutanen da aka yanke hukuncin kisa, to lalle a gaggauta fito da su a yanke musu hukunci.
To mun gode, daga Jigawa bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar. Wake kallaye a jamhuriyar Nijar?
Daga jamhuriyar Nijar mai kiran ku shine Malam Haladu mai rukiya daga nan jamhuriyar Nijar, jihar Maradi.
To Malam Haladu, muna jin ka.
Yawwa, kamar wannan hukunci wanda aka yanke wannan mata, saboda Allah an yi adalci daidai suke haka. Domin muna ji kullum a cikin Kano ina ne ilimin mace ta raba mijin ta wuka abin ba da na adadin ba ma iyaka. To da zarar ana yin irin wannan kenan an ce a Marigawa don mai rai su yi tsoro.
Allah
kare kenan gobe insha Allah su yi sauka ne, tun da ran nan guda ne, tun da su wannan yan kwantar suke ihu suna kuka, to ba su da sadar wancan ran ta shi tsara naki.
Wato kana ganin kamata in namiji ya yi amai haka in mace ta yi ma a mata haka kenan?
Dukkan maza idan ba ma kashe ba namiji ya kan doki mace samari sau ɗaya da ya mara sa shi san kotu an je kuma an tsare shi. Amma har zo ne hukunci ba taɓa hawa kan mace ba sai wannan karon, wannan alƙali Allah ya saka mishi da alƙairi.
To merci beaucoup, mun gode. Daga Nijar bari mu koma Najeriya. Wake kallaye a Abuja?
Kuna magana da Isa Arab daga Fafe a Abuja, Najeriya.
To muna jin ka.
Wato babu abin da ni zan faɗa game da wannan hukunci da aka yanke, illa na ce ya yi daidai, da fatan za a dinga yanke wa kowa wannan hukuncin. Talaka da mai kuɗi gaba ɗaya shi ne fatan mu a nan Najeriya.
To mun gode da ra'ayinka kai ma, bari mu je mu Zamfara. Wake kallaye a Zamfara?
Assalamu alaikum warahmatullahi. Malam Ibrahim, shikka barkan mu da baraka. Da farko ina fata alkhairi, sunana Nasiru Hussein Kurgun ne Gwanjo Bakin Soka Zago ta jihar Zamfara.
Lalle ka kayan ko gudu Malam Nasiru, muna jin ka.
Ya tsari a jama'a aiki, da farko ina muku fata alkhairi shikka 41 da samun wannan jihar ta ga muna
mun gode sosai.
Malam Ibrahim kalmar cigarba, wallahi ba na tare da rediyo, amma a ɗan gaya ma abin da ake magana a kan bayan albarkacin baki na, ko da ka kalle saboda kan mutane zaman lahi.
Wato maudu'in shine muna son dai kai mu ji ra'ayin mutane game da hukuncin da aka yanke ma ita Maryam Sanda wacce ta kashe mijinta bara, hukuncin kisa da aka yanke mata. Menene ra'ayinka kan hukuncin da kuma tasirin hukuncin?
Mata su guda duk abin da zai kawo musu matsala har ya kawo wanta zuwan da za su kai ga mijinsu. Mijinsu fa miji ba wanda kana tare shi har abadan abada har mutuka raba cikin aljannan Allah ya kaddara, ko ba ka bari ba?
Kai
mata ce mace ta dauki makami ta Allah ka mijinta ba da suke so wanda shi ne mutunin da har abada ba, don saboda mai abin duniya mai zai mata duk abin da samu a duniya ta kaiwa zai ta tashi ta bai ta kuma lahira ba komai. Ya kamata a ce jama'a ka kiyaye duk wani abin da zai kawo matsala tsakanin da iyalansu. Ina godiya, na gode ga Nasiru Hussaini Kurgun ne gonjo bakin sauka ka gudu jiya Zamfara. Malai bayan kalmati ina jin da shirin kai na fara kai ga rashin lafiya.
Mun gode sosai Malam Nasiru. Daga arewa kun bari mu kada can kurmi wake kallai a Abia.
Una na Isiaku Muhammad Santan Dindin kuma yana kiran ku daga nan cikin garin Ummahiya.
To Malam Isiaku muna jin ka.
To gaskiya rayuna a yau tunda dai malamai ne wanda suke aka tara akan shari'a musulunci, kuma sai da suka duba ciki suka duba baya suka yanke mata wannan hukunci, su mun gwara mu ce komai ba. Amma mu muna bada shawara ga ɗan uwanmu mata wa musulmai da su kyautata halayensu, saboda irin wannan mataki da ta ɗauka ba tsari ba ne na shari'a musulunci. Ile iyaka muna addu'a Allah kara ba mu lafiya da zaman lafiya, kara shiryar da mu baki daya, kuma Allah kara ba mu zaman lafiya baki daya. Sunana Isiaku Muhammad Santan Dindin, yana kira ku daga nan cikin garin
Ibadan. To da alamar da wannan bayani ko kira ko kuma shawarar da shi Malam Isiaku ya bayar, za mu tsaya a nan. Mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Manyan shugabanni da shahararrun 'yan wasa a faɗin duniya na ci gaba da bayyana alhini a kan rasuwar Kobe Bryant, shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon kwando a Amurka. Bryant mai shekaru 41 ya rasa ransa ne tare da 'yarsa Gianna mai shekaru 13 bayan da ƙaramin jirgin samansa mai saukar ungulu ya yi hatsari a California a jiya Lahadi. Tun da yammacin jiya, shugaban Amurka Donald Trump da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama sun bayyana kaduwa a shafukansu na Twitter akan abin da suka kira da rashin babban gwarzo. Shugaban hukumar ƙwallon kwando ta NBA Adam Silver ya ce labarin mutuwar Bryant ya girgiza duniyar ƙwallon kwando. Ya ƙara da cewa za a ci gaba da tunawa da marigayin a duk faɗin duniya sakamakon nasarori da kuma ababen tarihi da ya bari. Shi kuwa tsohon zakaran damben duniya Mike Tyson cewa yayi ya rasa kalaman da zai iya bayyana rashin da aka yi na Bryant a daidai lokacin da ziratan 'yan ƙwallon ƙafa na duniya Lionel Messi na Barcelona, Cristiano Ronaldo na Juventus, da tsohon kaftin ɗin Ingila David Beckham da wasu ziratan 'yan wasa da dama duk suka yi ta wallafa alhininsu a kan mutuwar ta Bryant. Ɗan wasan gaba na Brazil da ƙungiyar PSG ta ƙasar Faransa Neymar ya girmama marigayin da ƙwallon da ya zura wa ƙungiyarsa a wasan da ta buga jiya da Lille ta hanyar ɗaga yatsansa biyu a hannunsa ɗaya da kuma yatsa hudu a ɗaya hannun, wanda ke alamta lamba 24 na rigar wasan Bryant a ƙungiyarsa ta Lakers. Bryant ya yi murabus daga buga wasa a shekara ta 2016 bayan kwashe tsawon shekaru 20 yana taka leda a ƙungiyar Lakers, inda ya lashe babbar gasar ƙwallon kwando ta NBA har sau biyar, ya kuma lashe lambar gwarzon ɗan wasa sau 18. Hukumar shirya gasar La Liga ta ƙasar Spain ta buƙaci hukumar ƙwallon ƙasar da ta lalatar da ƙungiyar Espanyol ta hanyar rufe wani sashe na filin wasan ta, bayan da ɗan wasan gaba na Athletic Bilbao Inaki Williams ya ce an yi masa kalaman nuna wariyar launin fata a filin. A wata sanarwa da ta fitar, ƙungiyar ta Bilbao ta yi zargin cin zarafin ɗan wasan nata mai shekaru 25 a wasan da suka buga da Espanyol da ya tashi a kunnen doki da ci 1-1. Hukumar ta La Liga ta soma binciken gano 'yan kallon da suka aikata laifin, yayin da hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Spain ta tsara gudanar da taro a kan lamarin a ranar Laraba mai zuwa. An lissafa ɗan wasan Najeriya Wilfred Ndidi a cikin zaratan 'yan wasan tsakiya 10 na duniya. Tauraruwar dan wasan na Super Eagles ta Najeriya ta haska sosai a kungiyarsa ta Leicester City ta Ingila da ya koma tun a shekara ta 2017 a kwantaragin fan miliyan 17 daga kungiyar Gent ta kasar Belgium. Dan wasan Liverpool Fabinho da Casemiro na Real Madrid da kuma Jorginho na Chelsea duk suna daga cikin biyar na farko a jadawalin. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
Sau gaida Murtala, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya an manfa'a ta ɗaici.
Ibrahim, a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa China taimaka mata kan yadda za ta shawo kan cutar nan mai saurin kisa ta coronavirus wacce ta halaka mutum 81. A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa a yau Litinin, Trump ya ce, "Muna tuntuɓa juna da China akan wannan ƙwayar cuta." A yau Litinin, lauyoyin shugaban Amurka Donald Trump sun ci gaba da kare shi a sauraron ba sun shirin tsige shi da ake yi a majalisar dattawa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da mafi akasarin 'yan jam'iyyar Republican a majalisar ke neman martanin da za su mayarwa tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa John Bolton. Ana ci gaba da yanayi na juyayi yayin da masu sha'awar wasanni a faɗin duniya suka rasa irin kalaman da za su furta dangane da mutuwar shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon kwando na Amurka Kobe Bryant, wacce ya zo wa mutane a yanayi na bazata. Bryant da Esa mai shekaru 13 da haihuwa suna cikin mutane 9 da suka mutu jiya Lahadi a hadarin jirgi mai saukar ungulu a wajen birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce suna kan hanyarsu ne ta zuwa kallon wata gasar ta kwallon kwando.
Kuma saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Tusile wacce ta karanto mana labaran duniya, da Julie Leather gaishe wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Voltage Zanga-Zanga. Ni Ibrahim Kalma Sigar ke cewa sai gobe. Wassalam.